bayanai daga babban asibitin garin Nakada ya nuna cewa an kai samfurin cutar guda 20 kuma sakamakon da aka dawo da su guda 11 ya nuna cewa ba cutar sankarau bane kamar yadda ake hasashe. Sannan kuma bisa bayanin da suke da shi akwai mutane guda 7 da suka rasu a wajen su. Taron mace-macen sun faru ne a cikin gari. Mr. Kefas Kesilinda shine sakataren gudanarwa na babban asibitin garin Nakada. Yayi karin bayani.
Gaskiya kam abubuwan ya shigo mana wanda kowa ma ya rasa me ne yake tafiya. Rashin lafiya kam a bara ka mana mara lafiyan nan da ciwon kafa, ciwon kai ma ba yanda za a kwatanta shi da kuma ciwon ciki. Wasu kuma wani lokacin da amai mutuwa a cikin gari yake yi. Mu a nan kam wanda muka recording mun san da record mutane har sun kai 7. Likitoci sun yi aiki an ɗauki sample an tura na CSN aka samu yi. Guda 11 negative ana jiran ansan guda 9 a dawo da shi. To har yanzu ba mu ji feedback din ansan guda 9 ba tukun kuma har yanzu ba detective ba sai
daga bisani na leka gidan wani wanda aka masa rashi ana zuwa domin gaishe shi.
Okay, sannu mun gode, sannu amin, amin Allah, amin Allah, sannu amin, 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 sannu amin.
To sunana Ali Bakfa El Nafati, chairman Nafada Development Forum, kuma shugaba na Izala na Nafada Local Government. To abun da ya faru dai shine rashi ne aka mana dan mu ne ya rasu na suna Usman, saboda ni yata ita ta fara rasuwa ta rasu ran 4 ga watan 2 na wannan shekara. Kuma abun da yake faruwa kwata kwata ciwon baya wuce highest 48 hours in ya kama yaro zai mutu. Kuma daga rasuwan yata ran 4 ga watan nan zuwa yau, wallahi yanzu dukkan mu je makabarta ku duba ku irga aluna ku kabari ga kabarin yata za ku irga, ba ku irga ba za ku irga 70.
Lami da na faɗa Alhaji Muhammad Dadun Hamza ya buƙaci al'ummar yankin da su je asibiti a maimakon zaman gida.
Kira da zan yi wa jama'an mu shine bisa abinda na tabbatar shine jama'an mu ba su sa hankali a asibitin da ya basu yasa ake kyautata zato ba mata wadin da suka rasu a gida sun zo asibiti yawa.
Dan majalisar dokoki mai wakilta na faɗa ta Arewa Muhammad Tahir Dangala Diman na faɗa ya ce bisa rahoton da aka bashi mutane sama da 30 ne suka mutu a sanadiyar cutar.
Eh, lallai hakika mutane da suke faɗa min, ni ma ina zuwa in ga mutane wanda ni taziya. To akalla da wajin sama da 30 mutane suka rasu.
Wani mahaifin yara guda 5 ya ce dole ya hana ƴaƴansa zuwa makaranta don bai san abin da zai faru ba.
Kuma wannan ciwon yana kama yaran primary school da yaran secondary school. A primary school guda dai an taba daukan yara guda 11 an kai su zuwa asibiti. A cikin wanda suka je aka kai su asibiti guda 11 nan ya kai kusan yara guda 4 da suka rasu. So a dalilin wannan din mu iyaye yara sai muka yi decide cewa kamar ni musamman da wayansu suka decide cewa suka wuto yara su ba sa zuwa makaranta.
To sai dai kuma kamar yadda bayanai suka nuna ta fara bayyana ne a makaranta a cikin garin Nakada. Abdulwahab Muhammad, sashen Hausa na muryar Amurka daga garin Nakada a jihar Gombe.